ko dan haka fasa ba a gani wani annabi bayan al-mustafa abun zati a gani annabi inna tun da shekara 2000 wani abu kada ka ce ba wani annabi sai ka ba wani annabi ba ba annabta wa sallallahu ala nabiyyi muhammad to amma kuma abuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani da suka magana daga manzon Allah tun da kansa abu aka fara ayyo shi yasa a cikin hadisin Bukhari hadisin Abu Hurairah yake cewa kadin kada annabi wato magana ke cewa annabta ta kare annabta ta kare sai ya ce amma akwai wani abu na alzawa annabta shi wanda yana da ita su kudin annabta asalin maddar annabta wannan babu ta sai shi gaba ya ce amma akwai wani abu na alzawa kamar wani abu na bangaren annabta shi wanda yana da wanda in kadin kada annabta wato annabta ta kare sai ya ce wannan yadda mutum duk wato ba abin da ya saura sai ya ce daga annabta kaga musta sulami kungu kaga mu huwa ce ku ba abin da ya saura daga annabta a shirya daga annabta a kuma sirrin da ya saura sai ya ce wannan da ta mutum duk wato wannan da ta mutum duk wato illal bushra ba abin da ya saura daga cikin bangaren da annaba na annabta sai mu bushra hadisin Bukhari hadisin ingantacce manzo Allah yake mubashshiratu wannan suna sai suka ce ya Rasulullah mai mubashshiratu mai mubashshiratu nan manzo Allah yake abu ya sadahatu ya tagabe ya tagabe wannan kana mutum alifi ya samu rubiya rubiya tagabe ko a mafarki ko a ruko ko ga ni a mafarki ko a duba ba a cikin hayalinka ko a duba ba cikin hudunka shi yasa wannan hadisin na Imam Bukhari ya fassar wannan hadisin yace cewa la karka da mutum mai malaka da lokacin rijalun yukallimuna a cikin wanda sai wuce daga cikin al'umma ta kai akwai wanda ake zantar da su sai manzo Allah yake lesu da anbiya amma ba annabawa bane in akwai su a cikin al'umma ta su ba ta kafa mabudu sai da wanda yana da a cikin su wanda suke samu rubiya ayyuka ko ubangiji yake zantar da su ko ta wasaɓar wani wani wuri ko ta wasaɓar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ga manzon Allah daga cikin wanda suka samu wannan akwai shehu Tijjani ya ga manzon Allah ya samu sanin Imam Sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkire wannan dalila daga cikin wanda suka samu manzon Allah akwai shehu Al-Bani Jilani yana da cikin wanda ya ga manzon Allah ya ga kuma musulmi ya ga manzon daga cikin wanda suka sadu da manzon Allah akwai shehu Abu Muhammad Al-Musa shi ma akwai su daga cikin wanda suka sadu da manzon Allah akwai shi kansa da Imam Suyuti ya fada ya ce ya ga manzon Allah mirara ya ga wani su sabani ya ce har yi sabu da manzon Allah a Masar a watan Salasa in ji ma wani ce ya ga manzon Allah ta yi shari'a ta tabbatar za a ga manzon Allah manzo Allah ce wa marra ali fa qarra al hatta fa inna shaytana la yatakallamu wanda ya gani duk ya gani duk wanda ya gani duk ya gani to sun ce sun ga manzon Allah sai kai ka shari'a ina da baka da kuli ba daga cikin wanda ka ga Imam Musulmi wanda suka sadu da manzon Allah daga cikin wanda suka sadu da manzon Allah a cikin al'umma annabi akwai Abul Abbas al-Marsi wanda yake cewa da gaba annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tafata aini ma adant nafsi min al-muslimin wanda shine shehu bin Jalali shi Abul Abbas al-Marsi shine shehu wanda gudubin ya huta al-arshi shi kuma al-Badir ibn Abdussalam ibn al-Mashishi shi kuma Abdussalam ibn al-Mashishi al-Badir ibn Abdulhasan al-Shazili to duk wanda suka tafi da suka sadu da manzon Allah ya gaza daga cikin wanda suka sadu da manzon Allah fili ya gaza ta akwai mai da mushoyin Islam shi ne Ibrahim al-Qurayshi ya fara ra'aytu Rasulullah jahara wa ya gaza ta ba shi za har zaka muhallu wa hawu kuma duniyar da to abin da dan dan sai da Allah ya kuma suka sadu da manzon Allah akwai shi ne shege a ga mana la kuma shi yadda Allah ta ala shi yadda Allah ta ala ko na ko ne shi yadda ya ta ko shi yadda Allah ta zai ba ta mun da haka a lokacin da ke shi mun da haka mun ga na haka ba da manzon Allah mun ga da mutum da kuma mun ga shi ba mun ga abubuwa da yawa a tare da shi shi sai ta cewa kadin kada an nuku wato nuku wato annabta ta yi wannan yadda kuma nuku wato ba abin da yaso daga annabta illa mubashirat ala ta sai yau mubashirat sai ta ce ban mubashirat ya rasu shi abu ya sada hata rubiya ta ga shin wani hadisi shi ba ne ba mu bukari shi kuma hadisin sai da nan Anas ne yana da cikin kitabun ta'dil yake cewa abu ya hasanat juzun min sittati min sittati wa arba'ina juz'an min nubuwwati ruqya tagari min rajul sadi man ala ci min rajul sadi daga mutum kirki mutumin kirki irin shi mutum da zai shi Abdul Qadir ruqya tagari to yace wannan wani juz'i ne daga cikin juz'i 46 na annabta daga manzon Allah isa su da Allah sai da soro ne sai sai da abin su wa da siya ko ne da wa da siya in suka ruwa sai da abin da siya da ya zama da siya ruwa da shi wuce jane ga cikin barra da ya kawo da ku in ji ta yayin ruwa wata rana ya ga shi akan wata karada tun mulki tun farkon tasowarsa Allah da masarawa ga jama'a ana ta zuwa gurin sa sai ya fassara ruwan da kasa da cewa zai rufe matabatar da ba da mu zuwa yace kuma yin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah kuma a cikin wani dausayi haka ya tara sallah da yace sai bi samu raka da ya samu sai fassara ruwan da cewa shekarar sa ta farko ba zai samu komai a cikin ta ba kace ya samu komai shi a gurin sa muradin sa ya sa da manzon Allah to amma sai a shekara 42 ya samu ta wannan akabar shine ta shekara ta farko ba a cikin zai samu wannan abin da nake nema ba sai a shekara ta biyu ya fassara ruwan da wannan ka sai dina shekara 46 ya sa da manzon Allah irin wannan ya kada din iyayiya to shi sa ita ruwa kada shugaba sallallahu alaihi wasallam ai kada laqad sadaqa Allahu laqad sadaqa Allahu rasuluhu ya la tarfu minna al-masjid al-haram insha Allah wa alihi muhalliki ru'usatul muqassirin ko shugaba mutarki alaihi salatu wassalam gashi an shiga maka an yi komai an yi abin da kada shi yabo tsabe an gashi a shiga maka saboda wakilcin dai annabawa gaskiya ne to sai ga cikin hadisi aka ce irin wayannan ruya kaga ta daga annabta ce ruya ta gaskiya sai aka ce to mutum ne kirki ya irin wayannan ruya ita ruya juz'i ɗaya ce daga cikin juz'i 46 na annabta kuma aka je ko cikin al'ummar annabi alayhi salatu wassalam alhamdulillah na'am qarnu kaylani alqarn wanda yake sadauki kailaki wanda yake kuma babban mutum babu wani babban da yake mutum Allah manzo Allah da yawa yake kuma babu kafara wani sai ba tun da mashuti da Allah yanda kan ce Allahu akbar ba Allah mai girma ba to manzo Allah shi ba ya isa duk girman Allah ya ba manzo Allah dole ka girma kuma a dan girma ba Allah yake Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad